Labarin wannan hari da aka ayyana a matsayin mai cike da sarƙaƙiya ya fara bayyana ne a jiya Alhamis da rana a kafafen sada zumunta, inda wasu majiyoyi suka sanar cewa an yi babban gumurzu a tsakanin sojojin Nijar da wasu 'yan bindigar da suka yi kwanton ɓauna a kewayen ƙauyen Tage na gundumar Bankilare da ke jihar Talabiri gab da iyakar ƙasar da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Majiyar ta bayyana cewa a sakamakon wannan al'amari sojoji 21 sun rasu, wasu 34 sun yi ɓatan dabo, yayin da wasu 27 suka ji rauni tare da lalata motoci masu silke 5 da wasu motoci 4. Kodayake majiyar ba ta yi bayanin komai ba dangane da abin da ya faru da 'yan ta'addan da suka kitsa wannan hari. To amma hukumomin tsaro a sanarwar da suka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya Alhamis, labarin ya sha bamban. Suna masu cewa 'yan bindiga sama da 100 sun kai harin kwanton ɓauna mai cike da sarƙaƙiya kan sojojin Nijar a tsakanin ƙauyen Tage da Bankilare. Maharan sun yi amfani ne da bama-baman gargajiya da suka haka a cikin motoci tare da bizne wasu kan hanya. Dakarun wannan ƙasa sun mai da kakkausar martani kan 'yan ta'addan da suka zo kan babura da motoci. An yi gumurzu sosai, inda sojoji suka hallaka abokan gaba fiye da 30, kodayake askarawa 23 sun rasu, wasu 17 da suka ji rauni na samun kulawa a asibiti, yayin da aka lalata wasu motoci 4 na yaƙi da wasu fikok 4, a cewar sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasa. Mahukunta da sunan shugaban majalisar CNSP sun yaba wa jami'an tsaron Nijar game da abin da suka kira jajircewarsu a kan maganar tabbatar da tsaro da kare martabar ƙasa. Suna masu jaddada ƙara jan ɗamara domin ci gaba da ayyukan murƙushe ta'addanci don samar da tsaro da kwanciyar hankali a ƙasa. Jamhuriyar Nijar, makwabciya ga Mali da Burkina Faso, na fuskantar matsalolin tsaro a yankin Talabiri sakamakon yaduwar aika-aikar 'yan ta'addan da suka addabi ƙasar Mali yau shekaru sama da 10. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.